نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
ولا يرث الله مع الجد. ولا يرث الله مع الجد.
ولا يرث عم مع الجد. واتو أمي كان ماهي في كويا يم ماهي في توبدي تجادا ونن دانا سبا. Wato wannan mutum wanda ya fadi ya rasu wanda yake matsayin dan sa ba zai ci gadan shi ba tare da samuwar baban shi shi amma saboda dama ai mahaifi yana sha mukan cewa diyan sa ko saboda amman babanka wato kakanka dan shi ne an gane ko dan kakanka ne tunda dama in ya zamanto a da shi da babanka ne suke uwa ɗaya uba ɗaya ko suke uba ɗaya to wannan aljaddu kakanka dama na wajen uba ake nufi wanda shine yake cin gado na wajen uwa baya cin gado kenan kuma dama ko da ɗa ne ya mutu ya bar ƴan uwan shi wanda suke kunne ɗaya da shi wato yayu da kannu maza da mata shiƙiƙai in dai babansu dare ba za su ci komai nashi ba ko to haka nan su ma shi ma ammi ba zai ci komai ba tare da samuwar kaka wala ibn akhin ma'al jaddi haka nan dan dan uwa wato wanda yake matsayin danka shi ma ba zai ci gadan ka ba ma'al jaddi tare da samuwar kaka dan dan uwanka shaqiqi ko li abbi to ba zai ci gadan ka ba idan ya zamanto har akwai kaka da ransa sai dai ya hakuri ka wannan kaka ya hana shi wato yi rawul hantsin rana nawan
wala yaritu qatilul abdi min malin wala diyati
qatilul abdi wanda ya kashe mutumin da zai iya cin gadan shi mutum ya kashe wani dan sa saboda yana ganin wannan dan nashi a yanzu yanda duniya take kai mishi baya tunanin zai mutu dan nashi wannan kafin shi ya mutu ya zuba wa dan shi guba ya kashe shi wannan kaga uba duk ta kare ko mutum dubu ne da yake da dole uba yana da kai rabo a cikin gado to saboda a sama mishi wannan sudisi nashi shi ma ya je ya kashe wutar gaban shi yayi garaje ya kashe dan shi to wannan ba zai ci gadan komai ba shi wannan mahaifin ba za a bashi komai na dukiyar dan shi ba min malin waladiyatin na dukiyar ta shi wannan dana shi ko kuma diyar da za a biya ta kisan ganganci da akai wato mahaifi ba za a bashi komai ba haka nan idan da shi ne yayi wannan gangancin ya ga cewa babansu yana cikin ni'ima amma su kuma a rana suke yana tunanin babansu ya ki saka musu dukiya su yanda suke so yayi dubara ya kashe dan shi ya kashe mahaifin shi to shi ma ba za a bashi gado ba daga cikin dukiyar ta mahaifin nasu ko kuma daga kudin wato diyar da za a biya ta kisan ganganci da yayi saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam wato yana cewa mani sa'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani wato dukkan wanda ya nemi gaugawar zawal abu kafin lokacin wannan abin yayi to shi kuma za a yi mai uquba ta hanyar haramta mishi cin wannan abin gabaki ɗaya ma na'am
wala yaritu qatilul qada'i min ad-diyati wa yaritu min al-mali
amma qatilul khata'i wanda ya kashe wanda zai iya cin gadan shi akan kuskure wato kisa na kuskure shine mutun ya kwala wa wani bulala ba tare da yayi nufin kashe shi ba kuma a galibi da ma bulala ba ta kashe mutum kawai sai a ga mutum ya fadi ya rasu da baban shi da ya kwala mishi ya fadi ya rasu ko kuma mutum ya shayo kwana da moto shi bai yi tunanin akwai wani a tsaye ba kuma tahiyar da yake ba tahiya bace ta ganganci ya kiyaye doka Allah ya kawo hatsari ya zamanto yayi kisa a wannan lokaci kuma wanda ya kashe din sai ya zamanto an yi kicibus wato wanda zai iya cin gadan shi ne to wannan wanda yayi kisa na ganganci ba zai ci gado ba minad diyati daga diyar shi wanda ya kashe din wato saboda akwai diya wanda za a bada wanda Allah subhanahu wataala yayi bayani akan ta a cikin suratul nisa'i amma kuma wayarithu minal mali wannan mutumin yana gadar yana cin gado daga dukiyar shi wannan wanda ya kashe shi akan kuskure ya bari. In dai dukiyar da shi wannan mamacin ne shi ya tara da kanshi, ko kuma shi ma ya ci gadon ta, wato dukiyar shi ce ta harƙalla ta yau da gobe, babu zancen an sayo kuɗin diya a ciki ko dukiyar diya a ciki, to wannan mutum yana iya cin gadon ta. Na'am.
Wa kullu man la yaritu bi halin bala yahjubu warisa.
Wa kullu man la yaritu bi halin, dukkan wanda bai cin gado a wani hali daga cikin halayen nan da aka ambata a baya, wato muka ce ammi baya cin gado tare da samuwar kaka, dan uwa baya cin gado tare da samuwar kaka, to da ammi da dan uwa wannan shine la yaritsu bi halin. Hakanan kuma ƴan uwa shakikai ko li'abbai wanda kuka fito ciki ɗaya ko uba ɗaya ya haɗa ku, ba sa cin gado tare da samuwar mahaifi. To fala ya hajubu warisan, ba yanda za a iya shamakance wani wanda yake cin gado, sai dai akwai gurin ha. Akwai gurin da wanda ba zai ci ko biye ba, amma kuma zai yi bukulu, mutum ba zai ci gado da yawa ba. Ina ne? Komi ba zai ci ba, amma kuma zai hana wani ya ci gado da yawa. Na'am, a yi nazari. Inda dai abin.
Wai mutsalla kadu salatan fil marabi taritu zawjaha min mata min marabihi dhalika wa la yarithuha.
To shikenan. Wato wanda yake bukulu shi bai ci ba, amma kuma yawa wani bi babu, shi bai ci ba ya hana wani ya ci da yawa, shi ne ɗan uwa. ‘Yan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mutum, idan mutum ya faɗi ya rasu ya bar ‘yan uwan shi, ga uwan shi ga baban shi, to ‘yan uwan shi ba za su ci gadon komai ba. To amma asali inda a ce wannan mutumin ba ya da ɗa, ba ya da jika, uwa za a bata tsulutsi ne kashi ɗayan ukun dukiya. To amma saboda samuwar ‘yan uwan wannan, yanzu an tasar da ita daga cin kashi ɗaya cikin ukun dukiya, an maida ta cin kashi ɗaya cikin shiddan dukiya. Amma kuma su ‘yan uwan komi ba za su ci ba, baba shi ne gaje duka. An gane ku? Kaga anan sun sha makance ta daga cin sulusi sun maida ta zuwa cin sulusi. Ta yanda inda a ce fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sulus. To amma fa in lam yakun lahu ikhwatun wa warithahu abawahu fa li ummihi sulus. Wannan duka mun karanta a baya. Wato kaga anan baya yin gado a wannan gurin, amma kuma yana sha makance mai cin gado. Don haka wato mas'ala ce wanda ma min amin illa wa qad dakhalahu takhsisu, kamar yadda malamin usul suke faɗa. Wal muqallaqatu salatan fil maradi taritsu zawjaha in mata min maradihi dhalika wa la yaritsuha. Malam yace matar da mijinta yayi mata saki uku fil maradi, a cikin rashin lafiya, miji yana kwance a saman gadon asibiti saboda yana bakin cikin wata matar shi kawai, yana kwance ga alamar cewa wannan kwancin na shi ba da tashi bane, kawai sai ce yayi wa matar shi saki uku, ya zaki matar shi saboda kar ta ci gadon shi. To taritsu zawjaha in mata min maradihi dhalika, to za ta iya cin gadon wannan mijin nata idan har wannan mijin nata ya rasu a dalilin wannan rashin lafiyar. In dai hal wannan rashin lafiyar da aka kai shi likita bai warke ba, hal Allah ya sa ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, to ko ya kai shekara guda, ko ya kai wata goma, ko ya kai wata takwas, to za ta iya cin gadon shi. Saboda ai dama shi ma ya hanga ne ya ga bai ga tashin shi ba, ko nan da yaushe dai ko baɗin baɗaɗa wannan ya ta kai shi wannan rashin lafiyar. To shi kuma yana bakin cikin ita wannan matar tashi ta ci gadon shi, kenan kamar yana fama ya hudda wanda Allah ne ya kaddara za ta ci gadon shi daga cin gadon shi. To shi ne kuma za ta ci gadon shi ko yaushe ya mutu, ko da ta yi aure. Amma wala ya ritsuha, idan kuma ya zamanto gawo ya juyo da mujiya, ana tunanin wuta a makera sai a ganta a musaka, ana tunanin mara lafiya shine yake rasuwa. Kawai ita ba a yi aune ba, ba zazzabi ba ciwon kai, kawai aka ji an ce ta faɗi ta rasu. To ba zai ci gadanta ba shi. Saboda shi shine ya kawo karan tsanar. To shi kuma ba zai ci gadanta ba. Saboda a kowane lokaci ita shari'a ta musulunci tana tabbatar da adala ne. Tana tabbatar da adalci. Saboda da a ce ita ce ta kyamace shi har haka ta faru, to shi zai iya cin gadanta, amma ita ba za ta ci gadan shi ba. Amma tun da shi shine yake kyamarta, to ita za ta iya cin gadan shi, amma kuma shi ba zai ci gadanta ba. Na'am.
Wakadhalika in kana talaqa wahidatan. In kana talaqa wahidatan wa qad mata min mardihi dhalika ba'd al-iddati.
Malam yace wakadhalika. Haka nan kuma hukuncin yake za ta ci gadan shi, amma shi ba zai iya cin gadanta ba. In kana talaqu wahidatan, idan sakin da wannan marar lafiya yayi wa matar shi mai lafiya, ya zamanto saki ne wanda yake raja'i, saki ne guda ɗaya tal. Wa qad mata fi mardihi dhalika ba'd al-idda, haqiqa kuma alhali wannan miji din da ya saki matar tashi yana cikin rashin lafiyar, a cikin wannan rashin lafiyar ya rasu. Bayan ita matar ta ma kammala idda, har ma ta tafi ta yi aurenta a wani guri, aka kira ta aka ce ke ha baban suwana fa Allah ya mishi cikawa yau. To shikenan ita he ta yi alhini na baban ɗiyanta ya rasu, kuma daga ƙarshe kuma ta yi murna ta cewa za ta dan samu wani kaso na dukiyar shi, wanda dama akwai wani gida da aka kawo mata talla, tana shawarar aina za ta samu rabci. Ita ta zo ta malmatsa ma a yi a raba gado, kowa ya san matsayin shi. To
wa in talaqa sahihu mar'atahu talaqatan wahidatan innahu ma yatawarathani ma kanat fi iddati fa in yanqadat fala mirasa bainahuma ba'daha.
Malam yace wa in talaqa sahihu mar'atahu talaqatan wahidatan, idan mutum wanda yake mai lafiya, wanda lafiyar shi kalau, ya saki matar shi kuma saki guda ɗaya tal, wato saki wanda zai iya yiwa ayi komai, saki ɗaya ko biyu, fa innahuma yatawarathani ma kanat fil idda, haƙiƙa shi wannan miji da ita wannan matar da aka saka za su iya cin gadan junansu. Idan ɗaya daga ciki ya faɗi ya rasu, ɗaya zai iya cin gadan ɗaya. Ma kanat fil idda, matuƙar wannan matar da wannan miji ya sake ta tana cikin iddar sakin da ya yi mata, wato matuƙar ba ta gama idda ba. To fa idan qabat fala mirasa bainahuma, idan ya zamanto ta gama idda ta hanyar jini uku ko kuma tsarki uku ko kuma wata uku, to fala mirasa bainahuma ba'daha, wato ba wani gado tsakankaninsu wanda zai afku bayan ta gama idda. Idan ya zamanto bayan wata uku ne ɗaya daga cikinsu ya mutu, shi ba zai ce wa kai na yi kamar hannu, wannan ho yanzu da a ce fa muna tare da ita ne ma a cikin duketa ta wannan mototin da kuke gani tana girma nata ne, da ni ma Allah ya mun jaddada dogo na ɗauki ɗaya daga ciki a kaɗan ma. To
wa man tazawwaja mar'atan fi mardihi lam tarithuhu wa la yarithuha.
To shi kenan, kuma wannan kuma aksu ma qabla hadha, wato sunkuyan jumlar da aka karanta ne kafin wannan. Shi kuma wannan mutum ne yana bakin cikin matar shi ta ci gadan shi ita kadai, a bata tsumuni ita kadai ko a bata rubu'i ita kadai ta je ta ci. Akwai wata titi wanda yake hanje, wanda yake tunanin inda zai fadi ya mutu yau ko kobo ba za a bata ba nashi. To amma yake famili yayi dabaral ya shigo ta ta yanda za ta yi kane kane, wanda ta kombi ma a cikin gidan tana ta wani abu. Shi ne yace man tazawwaja mar'atan fi maradihi, dukkan wanda ya auri wata mata a cikin rashin lafiyar shi, yana kwance a gidan asibiti, kawai yace ai akwai wata zawarar shi a je a aura mishi ita. Ta kira shi a waya ta ce mishi kai wannan ho wannan kwanci na ko ba na tashi bane, kuma kai kuma mun yi alƙawari fa akwai taimakekeniya tsakankani da kai, babana kullum ta samu yake ya ne kai zance, yace yi hakuri an kai sadaki kawai. to duk wanda yayi kumbalal aure yana cikin rashin lafiya, to lam taritsuhu wala yaritsuha, to abinda suke bukata din ba zai cika ba, ita ba za ta ci gadan shi ba, shi ba zai ci gadan ta ba, saboda aure ana yin shi ne saboda zama na dindindin, kuma saboda ai hawa ba dan wai saboda ai aure ba wanda yake mai dele. Saboda ita dai ta san wannan miji nan da wata daya ko wata biyu ko wata uku kawai sai fi ne. Ita ma za ta ci gaba da wani, akwai wani dama wanda ta haka a cikin zauren nata, yanzu wannan shi kawai saboda a ci dukiya ne an natan dan sai a ci gaba, sai a yi gaba, to shi ma ba zai ci gadan ta ba.
Watarifil jaddatu lil ummi sudusa wa kadhalika allati lil abi fa in ijtama'a fasudusu illa an takuna allati lil ummi aqraba bi darajatin fa takuna awla bihi bi anna hal li anna allati fiha nakasu
nasu
bi hannasu.
Malam yace watarifil jaddatu li ummi sudusa, al jaddatu lil um kaka ta bangaren uwa wanda mahaifiyar mahaifiyar ku ce, idan mutun ya fadi ya rasu, to ita wannan kakar tana gadar kashi ɗayan shiddar dukiyar jikanta, wato in ya zamanto diyarta ta rasu, mamar shi wannan yaron da ya fadi ya rasu, to ita za ta tashi ta zaki ta ce ya za a yi a ce wai ba za a ba mu komai ba don wance babu ranta, waye a matsayinta in ba tana aini zan zo tsaya, ta zo ta hakikanci amma in ta yi karatu ha, in ba ta yi ba karatu kawai za a ci da rabanta, ɗaya daga bayan ta je ta nemi fata ba a gaya mata, kuma ta zo ta tada jijiyoyin wuya ta tarra liman hali ya gida, ya za a yi wannan rabo ita ba ta yi raba. Wa kadhalika allati lil abi, haka nan kuma kaka ta bangaren uba, mamar babanku ita ma za ta ci kashi ɗayan shiddar dukiya ce, inda ya zamanto shi wato ita mamarku ba ta na, in ya zamanto mamarku ta rasu kuma babanku ya rasu, gashi kaka ta wajen uwa ita ma ta rasu, amma akwai kaka ta wajen uba, to yanzu a wannan lokaci sudusi za a ɗauka a bata, duka zai biya nasu ne duka insha Allah yanda za a yi. Ya ce to fa in ijtama'a fasudusu bainahuma, to idan ya zamanto sun haɗu, kaka ta wajen uwa da ranta, kaka ta wajen uba da rai, amma kuma uwaye sun mutu, mama da baba duka sun rasu, to yanzu fasudusu bainahuma, to sai a ba su dukiyar wannan jikan nasu ɗaya cikin shida su je su raba a tsakankaninsu, illa an takuna allati lil ummi aqraba bi darajatin, sai dai in kaka ta bangaren uwa ta kasance ita ce mafi kusancin daraja zuwa ga shi wannan jikan nata wanda ya rasu. Me ake nufi da mafi kusancin daraja? Mafi kusancin daraja ita wannan kaka ta bangaren uba, babanka a matsayin shi ne jikanta, baban shi shi ne ɗanta ita wannan, ita kuma waccan mamata diyarta ita ce mamarku, ita kawai kakalka ce, tsakanin kai da ita babu wani layance-layance, ita kuma wannan kaka ta wajen uba ita ce ummu abil abi, an gane ko? Wato uwar uban uba, an gane? Kaga wannan ita ma kakalka ce a tsari, kawai kaka da uwa kawai ake ce da su. To yanzu wannan kaga ita wannan ta bangaren uba a sama take sosai, ta bangaren uwa ta fi kusa da kai sama da ta bangaren uba, to yanzu fa takunu awla biha, sai da mun to kaka ta bangaren uwa he ta kasance ita ce mafi dacewa, mafi cancanta da cin wannan sudusi, li anna hallati fi hannasu, saboda kaka ta bangaren uwa ita ce nassi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo akan ta, ba kaka ta bangaren uba ba, kaka ta bangaren uba kiyasi ne aka yi, to da haka ba yanda za a yi a cire alfar'u a ɗauke a baiwa alfar'u gado ba a baiwa al'asul ba, wato ita kaka ta bangaren uwa ita ce al'asul, asulul mas'ala din, wanda da ita ne maiki alayhi salatu wassalam yayi bayani akan ta ba wai kaka ta bangaren uba ba na'am to dan haka a wannan lokaci sai ya zama to ita kaka ta bangaren uba sai a bata hakuri a ce ta yi wa wannan dana ta addu'a Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe sa a dan dauko wata jika bi ko uku a bata a ce amma duka dukiyar shi magada sun cinye yoni banna daga cikin magada a ce eh yo aike akwai diyanki da jikokinki su suka handame kafin su ta iso gurinki ya yake hakuri ki same su
wayin kana cin nasiral abi aqarabahuma fasubitu bainahuma nisfayn
to idan har ya zaman to kaka ta bangaren mahaifi idan ta fi kusa da kaka ta bangaren uwa ita yanzu ya zaman to ita kawai ita ce mamar babanku ita kuma waccel ita ce mamar mamarku mamar kuma a matsayin jika take jikar ta ce mamar mamarku ita ce diyal ita wannan wanda take mera to yanzu kaga wannan ta bangaren uba ta fi kusa to fasudusu bainahuma nisfaini da a ba su sudusun su je su raba a tsakankaninsu eh saboda waccel ita ce nasu yazo da ita bangaren uwa shine nasu yazo da bayani shi kaka ta bangaren uba ita za a yi mata wannan ne za a hada ta ne kawai alasubil a kan bangaren kiyasi saboda dukkan su matsayin su da to in dai bangaren uwa yahi daukaka sama to za a hada a ci ganin tare in bangaren uba yahi daukaka sama ba za a ci ganin tare ba to
wala yaritu inda malikin aktharu min jaddataini ummir abi wa ummir ummi wa ummahatihima
to shikenan Al-Imam Malik wato a wajen sa shi dake babban malami ne kuma akwai fatawoyi da dama wanda yake kirdadan wato dukkan fatawoyin sa ma ya taharra sawaba wato yana ijtihadi yana kirdadan daidai a cikin wannan fatawa ta sa to sai zamanto anan malam yace wala yaritsu inda malikin aktharu min jaddataini wato yawaici daga kakanni guda biyu sama da kakanni guda biyu ba sa cin gado a wajen al-Imam Malik an gane ku idan aka ba da sulusi wato kakanni guda biyu ne za su raba shi kawai kaka ta bangaren uwa da kaka ta bangaren uba amma a ce kakanni guda uku su hadu su raba sulusi wannan babu shi a malikiyya ummul ummi uwar uwa kakalku ta bangaren uwa wa ummul abi da uwar uba kakalku ta wajen mahaifi to waɗannan su ne suke cin gado ɗaya kenan ko wa ummahatuhuma da kuma iyayensu an gane ko uwar uwa an gane ko uwar uba waɗannan su ne suke cin gado to
wani da karu an zairi bin sabitin annahu warasa salatan jaddatin wahidatan min qibali al-ummi wa sinataini min qibali al-abi ummul abi wa ummu abi al-abi
to shikenan wa yuzkaru an zaidi bin sabit amma an ambato daga wajen a'lamu ummati bil fara'id haka ma yake alayhi salatu wassalam wato daga cikin wannan al'umma wanda yafi kowa sanin gado a cikin sahabbai wato shine Zaid ibn Thabit to an rawaito daga wajensa annahu warasa salasa jaddatin haqiqa ya gadar ya bayar da rabo na gado ga kakanni guda uku ya ba da sudusi ga kakanni guda uku wahidatan min qibali al-ummi wato ɗaya daga cikin su daga bangaren uwa ita ce ummul ummi wato kakarku kenan wasnataini min qibali al-abi guda biyun kuma daga bangaren uba an gane ummu ummul abi ummu ummil abi wato ɗaya daga cikin su ita ce kakar babanku mahaifiyar mahaifiyar babanku an gane ku wa ummu abil abi da kuma akwai bambancin su ummu ummul ummi wato ummu ummul ummi ummu ummul abi wato mahaifiyar mahaifiyar babanku wanda a matsayin ita wannan wannan babanku a matsayin jikanta ne yake na bangaren diyarta bangaren diyarta akwai kuma ummu abil abi mahaifiyar baban baba shi kuma ita kuma wannan baban ku jikanta ne na bangaren danta namiji an gane ku eh to shi ya ba su gado su duka guda uku wannan eh duka guda uku wannan ya ba su gado eh da ummu abil abi da ummu ummul abi da ummul ummi daga wajen baba kaka biyu ba kakai shi ta bangaren uwa da kakai shi ta bangaren uba
walam yufad anil khulafai tawrithu akthara min jaddataini
malam yace walam yufad tawrithu akthara min jaddataini ba a haddato ba ba a kiyayo ba wato bayar da gado da sama da kakanni guda biyu anil khulafai daga wajen khalifofi na ma'aike alayhi salatu wassalamu ala khulafa'ul arba'a to ba a rawaito daga wajensa ba baiwa waɗanda suke sama da kakanni guda biyu gado na'am alhamdulillahi wallahu ta'ala a'lam.